Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Assalamu alaikum. Ga labaran mai karanto su kuma Ladan Ibrahim Ayawa. Donald Trump, dan takarar shugabancin Amurka karkashin tutar jam'iyyar Republican, ya ce abokin karawarsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton tana cikin halin damuwa yanzu. Don haka ya ce zaɓenta ma zai jefa ƙasar ne cikin wani halin damuwa game da kundin mulkin ƙasa. Ita ko Hillary Clinton ta ce muddin aka zaɓi Trump, to ba Amurka kaɗai zai haifar wa matsala ba, a'a duniya gaba ɗaya za ta shiga cikin halin ruɗu da damuwa. Maimakon shirin samarwa Amurka take yi na yadda za ta ciyar da ƙasan gaba, wannan ma zai sa ba za a cimma wannan mafarki nata ba. Shi ma shugaba Barack Obama da yake taya Hillary Clinton campaign ka'in da na'in, ya ci taki Donald Trump yana cewa wannan babban abin kunya ne, a ce hatta 'yan jam'iyyarsa ma sun yi tir da wannan takara nasa, wato Trump ɗin. Ya ce kuma ba komai ba ne ya sa haka sai don 'yan jam'iyyar tasu sun yi imanin cewa Donald Trump bai cancanci zama shugaban ƙasa ba. Ya ce Trump bai da dattakon da za a ce shi ne babban kwamandan hafsan sojojin Amurka. Sa'o'i ƙasa da 100 zuwa ranar zaɓe, har yanzu akwai 'yan tazara tsakanin 'yan takarar biyu, domin ko har yanzu Hillary Clinton na gaban Trump ɗin ɗan kaɗan. Sai dai sakamakon roƙon da ta yi wa mata da waɗanda ba fararen fata ba. Duk da haka kwarjininta ga masu jefa ƙuri'a ya ɗan ja baya. Wannan ya sa kawo yanzu zaɓen yake ci gaba da kasancewa a matsayin abin da ake kallon mai rabo ka ɗauka. Fadar White House jiya ta fitar da sanarwar cewa shugaba Obama ya rage adadin zaman gidan yari ga harsunoni har su 72, waɗanda laifinsu bai da haɗari ga harkokin muggan ƙwayoyi. Tun a cikin shekarar 2014 ne shugaba Obama yake rage adadin lokacin zaman gidan yari ga harsunoni a yunkurinsa na yi wa dokar aikata ayyukan a shagaran fuska da ya kamata a ce an yi. Daga wannan lokaci kawo yanzu shugaban ya rage tsawon zaman gidan yari ga harsunoni da yawansu ya kai 944, cikin su ko har da waɗanda aka yanke hukuncin kisa su 334. Babban lauyan fadar White House Neil Eggleston ya ce Amurka ƙasa ce da take sake baiwa mutum damar zamowa na gari bayan ya yi kuskuren farko, domin kuskuren da mutum ya tafka tashin farko ba zai sa ya zame na baya ga dangi ba. Ya ce a'a, za a sake bashi damar matsowa kusa domin ya ba da gudunmawarsa ga kansa da al'umma da ma ƙasa baki ɗaya. Har yanzu ba iyakarta kenan ba, domin ko ana sa ran shugaba Obama ya ƙara yi wa wasu ahuwa ko kuma rage musu adadin lokacin zamansu gidan yari daga yanzu har zuwa ranar 20 ga watan Janairu, lokacin da wani sabon shugaba zai karbi ragaban mulkin ƙasar. Wannan shirin wanda aka kaddamar ƙasa da shekara biyu yana ɗaya daga cikin abin da aka daɗe ba a gani ba kusan shekaru 40 da suka gabata, domin ko rage wannan tsawon wa'adi na 'yan hursuna bai kai na shugabanni 11 da suka gabace shi suka yi ba a lokacin mulkinsu. Watanni 4 bayan da rikici ya sake barkewa a Juba, babban birnin ƙasar Sudan ta Kudu, kwamitin kula da harkokin bamabmai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce har yanzu yana nan yana aikin share wuraren da yake tumar suna da hatsari sakamakon binne bamabmai da aka yi a lokacin wannan rikici. Kwamitin, wanda babban aikinsa shi ne tabbatar da share duk wani wuri da ake tuhumar an turbuɗe bamabmai lokacin yaƙi a ƙasar, ya ce kusan kowane wata sai da aka samu nasarar gano sabbin bamabmai da suka kai aƙalla 150, wanda aka binne wurare daban-daban tun daga watan Disamban shekarar 2013 lokacin da yaƙi ya ɓarke a ƙasar, abinda kwamitin ya kira babban hatsari, domin ko an samu wasu wuraren ma an jibge abubuwan fashewa kamar gurneti. Wani wurin kuma harsasai ne aka samu cike waɗanda sojoji suka wuce suka bar su. wani wurin kuma an samu abubuwan fashewa ne masu hatsarin gaske. Sai dai har yanzu ana samun waɗannan abubuwa a wurare da dama a wasu wurare a cikin ƙasar. Babban jami'i mai kula da wannan aiki a birnin na Juba, Kelly McCauley, ya ce yawancin hatsarin da ake samu a ƙasar na fashewar abubuwa masu hatsari yana faruwa ne sakamakon waɗannan abubuwa da aka binne a ƙasa ko kuma aka tara su a wani wuri. Wannan hatsarin dai sautari yana yi wa jama'a illa, musamman matasa da kuma yara. Sai dai kawo yanzu adadin mutanen da wannan lamari ya rutsa da su ya yi ƙasa-ƙasa, domin ko ana samun 50 ne aƙalla a kowace shekara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Amurka ta bi sahun ƙasashe kamar su Faransa, Jamus, Birtaniya, har ma da Majalisar Ɗinkin Duniya domin bayyana damuwarta game da yadda ƙasar Turkiyya ta kame wasu 'yan siyasar da ke jam'iyyar Kurdawa, ta da hana musu amfani da hanyar saƙon intanet. Biyo bayan wannan samame da 'yan sandan ƙasar Turkiyya suka kai, sun kame da yawan 'yan majalisar dokokin ƙasar da ke cikin jam'iyyar People Democratic Party, wato SDP a takaice, wadda ita ce jam'iyya ta uku mai girma a ƙasar, wadda kuma yawancinsu Kurdawa ne ke cikinta. Cikin waɗanda aka kame kuwa sun haɗa da wasu daga cikin shugabannin jam'iyyar kamar su Salahattin Demirtas da kuma Figen Yüksekdag. Wannan matakin da ya sa muƙaddashin sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kira takwaransa na ƙasar ta Turkiyya domin ya bayyana masa damuwarsa game da wannan mataki da ake ɗauka. Kana ya shawarce shi da ya tabbatar ƙasar tasa ta mutunta dokar ƙasar a duk abin da za ta yi, in ji mai magana da yawan ma'aikatar harkokin waje na Amurka John Kirby. Kirby ya shaida wa manema labarai cewa wannan abu da ƙasar Turkiyya ta yi bai yi wa Amurka daɗi ba. Ya ce ta yaya za ta kame 'yan majalisar dokokin ƙasa ciki ko har da shugabannin jam'iyyar SDP, kana kuma ta hana su amfani da duniyar gizo? Ya ce wannan san bai dace ba. Sai kuma 'yan sa'o'i kaɗan bayan kame waɗannan 'yan majalisar dokokin, sai ga wata mota ta yi bindiga inda nan take ta kashe mutane tara, kana wasu sama da 100 suka samu rauni. Wannan lamarin da ya faru ne a kusurwa wani charge office inda ake tsare da wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin da aka kama a kudu maso gabashin birnin Deir Kabir na ƙasar ta Turkiyya. Ƙasar Birtaniya ta ce za ta kashe kuɗi har dala miliyan 2 domin samar da tsaro ga harkokinta na sadarwa na duniyar gizo, wanda kuma hakan yake nufin za ta samar da ma'aikata har sama dubu guda waɗanda za su daƙile kutsen da ta ce ana mata, wato ƙasar Rasha na yi mata a harkokinta na duniyar gizo, abinda ƙasar Rasha take musantawa a duk lokacin da aka tada wannan batu. Sai dai waɗannan maƙudan kuɗaɗen da ƙasar ta ce za ta kashe, za ta yi haka ne da niyyar ganin ta kaucewa barazanar da ake yi aka iya mata a harkokin tsaronta, musamman a abin da ya shafi harkokin intanet. Babban magatakardar majalisar dokokin ƙasar na Birtaniya Philip Hammond ya ce za a samar da wannan tsarin ne da niyyar daƙile masu ƙoƙarin ganin sun yi wa ƙasar kutse a harkokin tsaro ta fannin duniyar gizo. Ya ce samar da wannan tsaro abu ne da ya wajaba a kansu su magabatar ƙasar, cewa wasu ba za su yi musu kutse ba, suna ji suna gani domin wata gadara. Ya ce don haka za su kare kansu kuma za su mayar da martani ta kowane fanni aka takalle su.
Da labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Turn me on. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ga dimbin gaisuwar sashin Hausa na muryar Amurka zuwa ga Baba Dogo yarin Bauchi sai Alhaji Musa mai kantin sauki kusa da masallacin Juma'a a Samunaka jihar Kaduna tare da Hada'u yaro mai gyara agogo shi ma a Samunaka jihar Kaduna Najeriya da fatan kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Malam Dikko Buba yankin karamar hukumar Bukoyma jihar Zamfara sai Alhaji Uba Fanshin Reban Dangote da ke magamar Gumau a jihar Bauchi sai Alhaji Musa Mainama Gangariya a garin Babaldun jihar Jigawa da fatan kai ma kana nan lafiya muna gaida Muhammad Awal Suleiman na gidan rediyon jihar Jigawa sai Comrade Bashir Dauda a Katsina tare da Ibrahim S. Bello na hukumar gidan kurkuku ta Najeriya a Bauchi tare da ACGP MD na Ta'ala wanda ke Benin a jihar Edo sai CP Hassan A. Shima controller na jihar Bauchi na hukumar gidan kurkuku sai DSP Haruna A. Garba shima a hukumar gidan kurkuku ta Bauchi sai ASC Salisu A. Gwani na hukumar Costa a jihar Adamawa tare da DCP Abubakar Saleh Gurin a Bauchi da fatan kuna nan lafiya muna gaida Muhammad Sabo Turakin Giya da sai Alhaji Garba Aliyu Danburam din Jalam da fatan kuna nan lafiya ga dimbin gaisuwa zuwa ga Malam Nasiru Yusuf Birnin Kudu jami'in yada labarai majalisar karamar hukumar Gwaram a jihar Jigawa tare da Ado mai chemist a Birnin Kudu sai Adam A Adam Gaishuwa a jihar Yobe tare da Malam Yusuf Osama a Yola jihar Adamawa sai gaisuwar kawuwa Muktar Azare a jihar Bauchi tare da Alhaji Bashir Balakan Kamba managing director na Bagare Suit a Bauchi da fatan kuna nan lafiya Ask me how I know. Just wanna let you know. Whoa, whoa. It's just a feeling. It's just a feeling. Won't you say it isn't so? Won't you say it's all in my mind? Girl, I know I was wrong to do the things I've done to you. Just give me one more chance, baby, one more chance. Just give me one more chance to prove my love. A gaba sai gaisuwar Anas Muhammad sojan Najeriya tare da Aliyu Ubeyo dan madama alƙaliri na hukumar custom a Lagos sai gaisuwar Aliyu Muktar Umar na ƙulli tare da Alhaji Muhammad Jungudo a Jimeta Yolan jihar Adamawa sai gaisuwar Abubakar Haruna Galadanci na gidan rediyon Express FM da ke kanan Dabo ga dimbin gaisuwa zuwa ga Jamil Umar Kesa Udubo sai gaisuwar Alhaji Sani Ahmed Raymond Toro tare da gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan Alhaji Alwaji Muhammad Sakwa wanda Allah ya masa rasuwa ranar 29 ga watan da ya shige na Oktoba, wato ranar Asabar da ta shige. Allah Ubangiji ya ji kansa ya sa ya huta, kuma Allah Ubangiji ya bada hakuri na jure wannan rashi. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Ali Mai Adashe Unguwar Rimi a Jos Jihar Plateau, sai gaisuwar kwamishinan ‘yan sanda Alhassan Mamuda tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya. Ga dimbin gaisuwa zuwa ga Hajiya Rashidat Ahmed Malama a garin Liman Katagu a Jihar Bauchi, sai Malam Abubakar Na'ibi a Kobi a Bauchin Yakubu, sai gaisuwar Alhaji Ibrahim Jalo Gani Sarkin Zango SA Special Duties na gwamna Dan Kwambo a Jihar Gombe. Ga dimbin gaisuwa zuwa ga iyalan marigayi Alhaji Suleiman Yerima da na marigayi Alhaji Garba Said. Muna taya su murna auren ‘ya’yansu, wato Muhammad Musa Said Abba da Yasmin Suleiman Yerima a masallacin Juma’a na Malali Federal Housing Estate da ke Kaduna. Allah Ubangiji ya sanya alheri. Sai gaisuwar mai sauraronmu Matthew Garba da fatan kunanan lafiya. Dimbin gaisuwar fina bari huce zuwa ga masu sauraronmu Sani Muhammad Chindo Unguwar Karfin Madaki a Bauchin Yakubu, sai Malam Bala Dahiru Hassan wanda aka fi sani da suna Bala Branko Taylor a Unguwar Nufa a Bauchin Yakubu, sai gaisuwar barista Isiyaku Barau a Minna Jihar Niger, sai gaisuwar mai sauraronmu kuma shugaban majalisa bari huce ta Facebook Ismail Bima Mai Gombawa. Ga dimbin gaisuwa zuwa ga Sanin Shaga Katsina, sai gaisuwar barista Lami Alhaji Wushishi da fatan dukkuna na lafiya. Dimbin gaisuwa zuwa ga Shehu Tsumagiya tare da Hafiz Balarabi a Gusau Jihar Zamfara, sai gaisuwar Mansur Almu da Mudassir Sani birnin Kebbi, sai gaisuwar Usman da Mu Alero tare da Alhaji Umar Gidado Gumi PRO na kungiyar Murai Talaka ta Kasa. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Abu Firdausi tare da Muhammad Dandatijo, sai kuma gaisuwar Abdul Samad Kabiru Musa tare da Abubakar Kalajanga Jalingu a Jihar Taraba, sai mu da Sirbinanci tare da Malam Malam Mai Zanen Hula Gwalalo, dukkan ku da fatan kuna nan lafiya. Dimbin gaisuwa zuwa ga Dr. Nasir Mai Magani birnin Kebbi, sai Hajiya Binta Kaura tare da Adamu Tahiru, sai Balarabe Babale Gajida da Shehu Suleiman, sai Ibrahim Wakkala tare da Hajiya Gambo Mamman Gusau, dukkan ku da fatan kuna nan lafiya. To ma da la kamar yadda muka saba yi yau ma zan kawo muku wani daga cikin irin labaran bandariya da muka bayar da Halima a wannan zauri namu na abar ya huce kuma yau zamu juya ne zuwa ga ran 21 ga watan Yuni na shekarar 2014 lokacin ina daga Najeriya Halima tana nan Washington muka yi wannan labari da za ku ji yanzu
yawa malam Iro wannan labari zaka ba mu yau
I don't know.
Naji akai da wa dukan kuskus aka hada mishi ganye jawur da shi aka kawo maka da ginger juice da kai lauma daya kai lauma biyu kai lauma uku
ai ganye
tunda nace ganye zo galan kenan sannan kuma ga ginger juice da kai lauma ɗaya kai biyu kai uku ka kurbi jinja sai kace ka so sa kun ne kace Muhammadu Salisu Rabi ai sai ka je wajen sabon sarki Sanusi Lamiɗa Sanusi ya maka dan majan Kano nace ba dan majan Kano bare dan majan kuskus aka ce ai shi ma Muhammadu Salisu Rabi sai yace a dan majan kuskus dai wai sai da ka karkata kai ka sosa kunne ka gyara murya sannan kace Muhammadu Salisu Rabi ai sai ka ji a baka dan majan Kano
banki kin tambaye ni cewa na bi ta babal da ko ban babal da ba
ai wannan ka'ida ne kuma wajibi ne kuma nayi magana da Alhaji Musa shi ma ya ga min santin da kai sai ka dawo ido na ganin ido
kuma da lakafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takeice
To a takaicen, Donald Trump, dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin tutar jam'iyyar Republican, ya ce aboki karawarsa na jam'iyyar Democrat Hillary Clinton tana cikin halin damuwa yanzu, domin kuwa zaɓenta ma zai jefa ƙasar ne cikin wani halin damuwa game da kundin mulkin ƙasar. Ita ko Hillary ta ce muddin aka zaɓi Trump, to ba Amurka kaɗai zai haifa wa matsala ba, a'a duniya gaba ɗaya za ta shiga cikin ruɗu da damuwa. Maimakon shirin samarwa Amurka da take yi da zai sa ta ci gaba da kasancewa matsayinta har ta wuce nan ma, wannan yunkuri nata zai zama tatsuniya. Shi ma shugaba Barack Obama da yake ta Hillary Clinton kamfe ka'in da na'in ya ci ciki Donald Trump yana cewa wannan abin kunya ne a ce hatta 'yan jam'iyyarsa ma sun yi tur da wannan takara nasa. Ya ce kuma ba komai ba ne ya sa haka sai don 'yan jam'iyyar tasu sun yi imanin cewa Donald Trump bai cancanci zama shugaban ƙasa ba. Ya ce Trump bai da dattakon da za a ce shi ne babban kwamandan hafsan sojojin Amurka. Fadar White House a jiya Juma'a ta faɗa da ta ba da sanarwa cewa shugaba Barack Obama ya rage adadin zaman gidan yari ga hursuni har su 72 waɗanda laifinsu bai da haɗari ga harkokin muggan ƙwayoyi. Tun a cikin shekarar 2014 ne shugaba Obama yake rage adadin lokacin zaman gidan yari ga hursunoni a yunkurinsa na yi wa dokar aikata ayyukan a shi gyaran fuska. Daga wannan lokaci kawai yanzu shugaban ya rage tsawon zaman gidan yari ga hursunoni da yawan su kai 944 cikinsu ko hadda waɗanda aka yanke hukuncin kisa su 324. Babban lauyan fadar White House Neil Elgiston ya ce Amurka ƙasa ce da take sake baiwa mutum damar zamowa na gari bayan ya yi kuskuren farko. Watanni hudu bayan da rikici ya sake barkewa a Juba, babban birnin ƙasar Sudan ta Kudu, kwamitin kula da harkokin mabambai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce har yanzu yana nan yana aikin share wuraren da yake tumar za a samu haɗari sakamakon binne mabambai da aka yi a wannan ƙasar sakamakon rikicin. Kwamitin wanda babban aikinsa shi ne tabbatar da sha duk wani wuri da ake tumar an turbuɗe mabambai cikin ƙasar ya ce kusan kowane wata sai da aka samu nasarar hakan.